achien sweet Maria. Nyadoka no mama shemeji yora. Achien sweet taero yarma. Achien sweet taero yarma. Nyakanyota chop Nairobi City. Bokane na chien Maria yora. Nyathima ber malando sana. Nyathima longo maero sana. Achingu tekingo mwambe shemeji. Achiko kechalo mula nyamama. Yawatindi lalga minga shemeji. Ngatumito kawi ashemeji. Anatima ngowa achimaria. Ngano kaogopa nyathigo digo. Que por lo malo cañasai, papá. Nyakane la neno supa achiora. Nyakano taero maña que por lo malo cañasai, papá. Nyakane la neno supa achiora. Yawachenga ero nyakapona kaleo masanga. Ulogola kadoyo asembo kukise pacho baba. Nyakane na neno supa achengiwala. Yawachenga ero nyakapona kaleo masanga. Ulogola kadoyo asembo kukise pacho baba.
Really?
Uzuri sana, tena tunapenda sana ya kabisa.
Da 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 Adi tutto assunto del cascio caresco che le svegli a me.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies, from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by,
missa. Yo pasa versa. Yo a missa. Yo pasa versa.
Oui, piti, piti.
sarapona.